Sweet Indian maiden, since first I met you, I can't forget you, Cherokee sweetheart, child of the prairie. Your love keeps calling my heart enthralling, Cherokee. Dreams of summertime, of lover time gone by, thrown my memory so tenderly. Inside my sweet Indian maiden, one day I'll hold you in my arms, fold you, Cherokee. Ba ba da ba ba da la ba 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 da da ba ba da da. Ba da 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 ba da da ba da ba 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 da ba 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 da ba
ba ba da ba 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 you go
ba ba da ba 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 da ba
ba da ba da ba
ba ba da ba da ba da da ba da ba 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 da ba da ba 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 da ba 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 da 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 da
da ba da ba
ba ba da 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 da